KSY Record. Abdul Miami on the beat.
Me, Adam MR.
Buwakar Ubangida na dau azama. Isa aya gizanta masa bugurma. Ya ilahu Allah ka karin hikima. Mai gida aya giya sanyin alfarma. Tafiyar ka na shige.
So young, I give.